woke up with the sun upon my face. The world keeps turning, I'm dancing in place. I've stumbled, sure, but I learned the groove. Each fall a lesson, every step I move. And the wind whispers softly who I am. Time keeps playing on this jazzy jam. Shine higher, my dream in blue. I play my fate with a subtle groove. With steady steps I've claimed the air. On the right note, I was born to flare. So many roads, neon and smoke. Still I followed the sound my saxophone spoke. In life's improve, I became the song. Turned every scar to something strong. Time is jazz, never twice the same. But if your heart keeps the beat, you win the game. Shine higher, my dream in blue. I play my fate with a subtle groove. With steady steps I've claimed the air. On the right note, I was born a flare.
Da 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 da